Outa wazero kukejima Damade kimfahimci zance na soyayya ce nazo mu dan auna kin san yarda zuciya take kuna kanso sai ta kasa amfana amma bai hani na soyayya tsoro bai dago a tarayyar kauna ke gane irin san ki bani maki a yanzu banda wata diyar da ma tafi ki jiki da zuciya na baki mallakin ki me san ta baki ko bai so da ni mushirya
na mallaka maki dukkan zuciya
ina